Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum Sarfil Hashim Gumel ne tare da Ali Mustafa Sarkwato da masu ran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a yi cewa alƙalan Najeriya wanda aka dakatar daga aiki a baya ya miƙa fadar gwamnatin Najeriya takardar ajiye aiki. Haka kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi alƙawarin haɗa kai da sarakunan gargajiya domin dakatar da aikata wasu miyagun ƙwayoyi a cikin al'umma. Daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sa alama tarawa da ɗaya sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni daga ƙasar Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a, muna fatan kowa ne lafiya kamar yadda mu muke a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya canza shawara akan batun rufe kan iyakar Amurka da Mexico kwana guda bayan da nuna kamar ya jinye daga barazan da ya yi a can baya na cewa zai rufe iyakar muddin Mexico take ta dauki mataki ta hana kwararar bakin haure da miyagun ƙwayoyi zuwa na Amurka. Kafin ya tashi daga fadar tashi ta White House zuwa can kan iyakar ta Amurka da Mexico din, yau Trump ya faɗa mana ma labarai cewa ni fa ban canza tunani ba kwata-kwata, ta yi ma in rufe iyakar a wani lokaci can gaba. Bayan ya share kwana da kwanaki yana barazanar rufe wannan iyaka, Trump dai yanzu ya yanke shawara ba abin da zai yi kenan ba, a maimakon haka zai je ya kai ziyara ne a ofishin Sintirin Kalexico na Amurka, wanda wani bangaren iyakar ne da ya ratsa tsakanin waɗannan ƙasashe biyu, inda kuma zai halarci wani zaman tattaunawa da za a yi akan batutuwan baki da tsaron kan iyaka din kafin ya je gewayawa wajen wani bangaren katangar da aka sanya a kwanakin nan. Abinda kuma ita gwamnatin Trump din take ta fankama cewa wai wani bangare ne na katangar da shi Trump din ya dade yana cewa zai yi. A halin yanzu kuma Amurka da ƙasar Switzerland sun cimma yarjejeniya a yau Juma'an nan cewa daga yanzu ita Switzerland din ita ce za ta rinka wakiltar kare muradun Amurka a can Venezuela a wani yunkuri na sassauta sa'in-sa'in din da ke faruwa tsakanin ita Amurka da Venezuela din. To sai dai kafin wannan tsarin ya fara aiki da kyau dole sai ita Venezuela ta yarda da shi. Gashi kuma tuni Venezuela ta riga ta tsinke dangantakar ta diplomasiya da Amurka tun bayan da Amurka ta fito fili tana nuna cewa ita ta amince ta ma rungumma duk wani 'yan adawar Venezuela din Juan Guaido a matsayin shugaban riƙon ƙwarya na waccan ƙasar. A Bern, babban birnin Switzerland ne jakadan Amurka Ed McMullen da ministan harkokin wajen Switzerland Ignacio Cassis suka rata banu a kan wannan yarjejeniya. To jama'a, muna cirlo muku wannan labaran ne daga Washington da sashen Hausa na Murya Amurka. Ƙasar Saudiya ta kama wasu mutane su takwas ciki da Amurkawa 'yan asalin Saudiya su biyu. Kamfanin dillancin labaran AP ya bayyana cewa cikin mutanen da aka kama akwai har da wata mace mai juna biyu da kuma maza guda bakwai. Dukkan mutanen nan da aka kama dai sun sha nuna goyon bayan na kare haƙoƙin mata a ƙasar ta Saudiya. Al-Qasd, wata ƙungiya ta kare haƙoƙin bil'adama wacce mazauninta yake birnin London ta Ingila, ta ce dukkan mutanen nan da aka kama marubuta ne, wato wanda suke rubuce-rubuce musamman ma a kafafen yada sada zumunci, wanda kuma a can baya suka sha bayyana ra'ayoyinsu a fili kan yin sauye-sauye a Saudiya. A yau Alhamis aka kama yawancin waɗannan mutanen. Badal Al-Ibrahim marubuci ne kuma likita ne, kuma yana ɗaya daga cikin su Amurka 'yan asalin Saudiya biyu da ake magana cewa an kama su. Shugaban kwamitin sulhun tarayyar Turai Donald Tusk yana so a ƙara Burtaniya ɗan lokaci ƙanƙani har zuwa watan Afrilun shekarar nan da muke ciki, shekara mai zuwa kai, domin ta samu damar fito da ƙwaƙwaran shiri na ɓallewarta daga tarayyar Turai ta EU. Dole ne shugabannin tarayyar Turai su amince da ƙarin lokacin nan, wanda shi ne zai bai Burtaniya damar ta bar ƙungiyar kafin cikar wa'adin da majalisun ko ita tarayyar Turai suka yanka mata amma sai idan majalisar dokokin ita Burtaniya din ta amince da yarjejeniyar na ficewar ta daga cikin EU. Ya juma'a ake sa ran Prime Minister Burtaniya din Theresa May da ta rubuta shi ta wata dogon wasiƙa hukumance domin ta nemi ƙarin wannan lokaci har zuwa ran 30 ga watan Yuni. Dama dai ran 29 ga watan Maris din aka sanar cewa Burtaniya za ta bar tarayya din. Amma sai ta Prime Minister May din ta samu yin amincewa da EU akan ƙarin lokaci domin gwamnatin tata ta samu lokacin fito da shawara wacce ƴan majalisar dokokin Burtaniya za su yarda da ita.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi alkawarin haɗa kai da sarakunan gargajiya domin dakatar da aikata wasu miyagun ayyuka a cikin al'umma kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal.
Rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta yi alkawarin haɗa kai da sarakunan gargajiya don ta kauda masu aikata laifuffuka a cikin al'umma. Babban mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta 11 da sun ka haɗa da jahohin Oyo, Osun da Ekiti. AIG Adeleye Oyebade ya yi wannan alkawarin ne a lokacin da ya kai ziyara a fadar Oba Obokun na ƙasar Ilesha, Oba Gabriel Adekunle Aromo Laren a fadarsa da ke birnin Ilesha.
We want to extend it to accommodate other stakeholders so that we can have community policing brought to the doorstep of everybody. But we want to interact with members of the public to know where they should fences. Even at the low level at the police post.
AIG Adeleye Oyebade yace suna son su fadada hadin kai wajen yaki da masu aikata laifuffuka a Najeriya tare da masu ruwa da tsaki ta yadda za a sami hadin kai da al'umma kuma a rage aikata laifuffukan. Suna son hulɗa ta kuddukul da jama'a don su gano bakin zaron tsaro tun daga ƙasa har sama. AIG Oyebade ya yaba wa Oba Obokun na Ejesha a game da goyon bayan da yake baiwa jami'an tsaro musamman wajen yaki da masu aikata laifuffuka kamar satar mutane don neman kuɗin fansa da fashi da makami da dai sauransu. Da yake mayar da jawabi Oba Obokun na Ilesha, Oba Gabriel Adekunle Aromo Laren, wanda ya yi alkawarin baiwa 'yan sanda goyon baya a wajen yaki da masu aikata laifuffukan a cikin jama'a, ya ce jami'an 'yan sanda na da wurare da yawa da ya kamata su sa ido tare da jirgin jami'ansu don kare rayuka da dukiyoyin jama'a kuma hanya ɗaya tilo ta rage rashin jin daɗin jama'a a game da aikace-aikacen 'yan sanda shine haɗa kai da jama'a don a yi aiki tare.
You have a large area to cover and one way of minimizing the discomfort of the office by allowing other people to join hands with you.
Oba Obokun na Ilesha ya buƙaci jami'an 'yan sandan da su ƙara haɗa kai da sarakunan gargajiya don su shawo kan laifuffuka iri daban-daban da suke damuwar jama'a irin su fashi da makami da garkuwa da jama'a a sassan Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, alƙalan Najeriya wanda aka dakatar daga aiki a baya mika wa fadar gwamnatin Najeriya takardar ajiye aiki. Kan haka ne rashin tabo wakilin muryar Amurka a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ta wayar rahoton jin abin da ke faruwa.
To ba da jimawan bane na kammala binciken da na yi dangane da rahotannin da suka fito da ke nuna cewar wato shugaban bangaren shari'a na Najeriya wato alƙalinta Justice Walter Onegon wanda aka dakatar daga aiki har aka nada wani Justice Muhammad yayi riko ya aje aiki a radin kansa wato tun jiya kenan, ko da yake ba a samu tabbacin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya dauki mataki ko ya yanke shawara akan wannan al'amari, domin a lokacin da aka kai takardar shugaba Buhari yana hada-hadar tafiya kasar Jordan domin halarta wasu taruka da ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa a can dangane da sha'anin tattalin arziki.
To Umar, wannan yana da alaka da binciken da ake masa ne ko kuma haka kawai ya bar aiki?
To ya aje aiki ne wato kwana ɗaya bayan da majalisar da ke kula da sha'anin shari'a ta Najeriya wadda ita ta gudanar da cikakken bincike a kansa kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya Canada ta kammala rahoton ta wato bayan ta kammala binciken ta mikawa ofishin shugaban kasa amma shugaban kasa bai dauki mataki ba akan rahoton tukuna sai gashi wato Joseph Walter Onegon ya aje aiki a radin kansa shi ma ana gudanar da shari'ar da ake masa a kotun nan ta da'ar ma'aikata a zarge-zargen cin hanci da rashawa
to duk da yake da ya aje aiki za a ci gaba da wannan wato batun na kotu zai ci gaba da tafiya ne ko kuma za a jingina da shi duk da yake ya aje aikin a yanzu haka
wato wannan ita ce tambayar da na yi wa ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami wanda ya ce mun bai da hurumi ya amsa wannan tambayar domin karfi ne da iko na shugaban kasa ko za a karbi aje aikin da yayi ko za a ci gaba da shari'a ko za a ci gaba da koma menene hakkin na shugaban kasa kuma shi a matsayinsa na minista ba zai iya cewa ofin ba sai shugaban kasa ya ga ya duba ya yanke shawara kafin a bayyana ma kasa halin da ake ciki
to a gaida Umar Faruk Musa in an jima kadan zan bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan duk wasu batutuwa da ke damun ku kada manta yau babu wani takamaiman maudu da muke sakawa saboda haka za ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da kuke so kafin nan a shakata da wannan waka
da wasiya kai ba san Najeriya Najeriya kasa da yawa da yakuba da Musa el adwa ya kai ba san Najeriya Najeriya kasa da yawa da yakuba da The host is the year that they keep on Nigeria, 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 Nigeria.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 6655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 6655.
Kamar Allah yau kiran mu na farko ya fito daga Sokoto ne wani ne aka layi daga Sokoto
Muhammad Saminu fadan kai Burbawa daga Sokoto
to Muhammad Sani muna sauraron ka menene a ranka a yau
to ni abin da yake raina akan maudi in ku na jiya akan rikicewar Najeriya ta bangaren har-haren ta'addanci saboda gaskiya akwai matsala
ne ne matsala
kun bone moti akai na kan ai a head helicopter da yan sanda ko wuce jaha yana da kyau gaskiya gwamnati da dawo da wannan tsaki domin zai taimaka ma Najeriya akan harin ta'addanci duk ko wuce jaha a fit da headquarter da yan sanda da duk inda aka gawo haji za su iya kawo ceto akan kasa
dan Allah Allah wato kana nufin ai yan sandan jawuyi kenan
ko wani mahukunci
to Muhammad Sani mun gode da wannan shawara da ka bayar barin mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi
Assalamu alaikum sashin Hausa nan mare Amurka mai magana Sama'il Espawa kafin ma da shi karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi
to Malam Sama'il muna sauraron ka
to alhamdulillah yau ra'ayina ina magana ne akan siyasar jihar Bauchi da gwamnati da ya amsa ya sha kai wai yanzu kuma yake cewa uwar jam'iyya ta kasa ta ce masa zai kai kotu to muna kira ga uwar jam'iyya na kasa shi shugaban jam'iyyar Adan Hashim Malli a fagaya masa jihar Bauchi fa ba fa jihar Benin bane jihar Edo ba ba kuma jihar Katsina bane don haka mu addu'a da muka jihar Bauchi ta fi karfin sa don haka ya nutsu
to baka ganin
muke so a batsai
wannan baka ganin tsari ne na court na tsari ne na Najeriya duk wanda bai gamsu da zabe bai tafi kotu je fata matsalar su kuma su kotu ta yanke hukunci a kafa
wannan daidai ne wallahi mun gamsu mu in da dan jihar Bauchi court da ta ci a fake amma mu ba wa shakku domin mun san mun da babin da muke so a jihar Bauchi
to Malam Sama'il mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je Kebbi wani ne aka laida Kebbi
daga jihar Kebbi Malam Ango malamin makaranta ya wuri
to Malam Ango dan rage rijiyar ko kuma tsara kusar ita da Allah
da auto shi ke da zarar
yawa to menene ra'ayin ka Malam Ango sai ku kusa da rijiyar mutane suna
jira magana ji na
muna
jira magana ji na
to da alama dai mallan ango wannan su duka ara gwada mu domin layin ka ba ma jin gaskiya farkwata to bari mu ji akan wani ne akan layi kuma
to kana kai sai kana magana da Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar Plateau Nigeria
to mallan Awal muna sauraron ka
to ba shakka barkan ku da la'asariya
yawa
da fatan wato mai girma shugaban kasa halin da arewa take ciki wajen yawan hare-hare da garkuwa da mutane a baya ya sa dokan harbe duk wanda aka samu da satan akwati to ina ga wannan dokan ya kamata ya canza mata mazauni ta dawo kan masu satan garkuwa da mutane kamar za a samu
suna ganin za a samu matsala idan aka yi
na'am
za a samu sauki idan aka yi haka
kwarai da gaske saboda kaga lokacin da aka sawa masu satan akwati dokan ai ta yi tasiri sosai to sai na ga dokan ta fi karfin ma masu satan akwati ya kamata dokar ta koma kan masu garkuwa da mutane
to Malam Awal mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je jihar Niger wani ne aka layi daga Niger
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam ya sunan malam
Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a Kimba
to Malam Ibrahim me ke tafi da kai a yau
yau ni roƙo nake ga ainihin zababben nan majalisar mu wanda ake cewa Abule na karɓar hukumar Mashego muna roƙon shi dan Allah idan Allah hukunci an kaddamar da shi a matsayin dan majalisa na jaha ya taimaka mana da wannan hanya daga Idi zuwa Daja. Domin saboda wannan hanyar ina ga karamin hukumar Shehu gaba ɗaya zai wahala a samu ta karamar hanya da wanda ake cire amfanin gona sama da wannan hanyar inda ake samun rabano sama da wannan hanyar muna neman shi dan Allah taimaka ya buɗe ayyukan shi a wannan hanyar.
To Malam Ibrahim da fatan wanda kai kira domin sayaji kuma da fatan za a yi muku wannan aiki bari mu garzaya babban birnin tarayya Abuja. Wani ne akan layi daga Abuja? Abuja wani ne akan layi daga Abuja?
Sani Muhammad daga Sarmu Abuja.
To Malam Sani muna sauraron ka.
To kasancewa yau ne Juma'a ni gaskiya abin da ke ci min tuwa kwarya bai wuce irin jaha ta Zamfara ba irin kashe-kashen nan da ake yi to mu muna kiran gwamnati don Allah ta miƙe sai ta magance mana irin sace-sacen nan da ake yi yanzu in ka
Malam Sani ta wace hanya kake Malam Sani ta wace hanya kake ga zaki ya magance wata shawara zaka ba gwamnati ta magance wannan matsala tunda ta kasa har yanzu.
Wato ni shawara da zan ba gwamnati gaskiya Allah ya kamata idan za a magance wannan abu a tsaya a hada da irin limammai na kauyuka domin gaskiya Allah ka ga an hada da limammai na kauyuka Allah su duka irin waɗannan abubuwan za a kai karshen su. To kuma ka gani a nan ma daga Abuja zuwa Kaduna hanyar nan gaskiya Allah ba ta dake mu dai kiran mu gwamnatin tarayya don Allah in za a yi aikin nan a tsaya aikin nan da gaskiya ba da wasa ba domin gaskiya Allah irin abubuwan da ke waruwa a ƙasar nan ta Najeriya abun nan ya ta'azzara.
To masani mun gode ku gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna. Wane ne aka layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam.
Sarfilu Hashim Gumal barka da yammaci.
Yawwa baka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa yau Juma'a me ke a ranka a yau?
To alhamdulillah ina da bi a gurguje.
Na'am.
To idan muka dauki wannan abubuwan da ke faruwa a Najeriya baki daya da farko dai gaskiya al'adai talakawa kan mu ce za mu zama irin mujirawa gwamnati ko kuma shugaban kasa ko kuma ɗan sanda ko jami'an tsaro kan mu sai mun tashi mun dage da addu'a domin addu'a sayyidul mu'minina gaskiya kamata mutane da musulmi da kristocinmu mu dage da addu'a kuma abin da nake kira da ƙarshe ina yin godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya kai mu gobuwan da shugaban karamin kuma tankuwa sabu Ahmed Suleiman Sabu Indi ya aure da yaran shi guda biyu to muna ciya shi murna Allah ya sanya alkhairi kuma Allah ya sa a yi taro lafiya a gama lafiya tarbiya an kuma ne muka fatan alkhairi Allah ya tsare mu kuma Allah ya kara mu zaman lafiya a Najeriya baki da Alhaji Musa Garo a tashi lafiya na gode.
To Alhaji Musa Garo mun gode kwarai da gaske to bar mu je Taraba wani ne akan layi daga Taraba?
Alhaji Luwan Dan Maliki ne daga jihar da karamar hukumar da lokacin mun a garin Tella.
To Alhaji Luwan Dan Maliki muna sauraron ka me yake tafar kai a yau?
Eh yau wato to ni abin da nake gani gaskiya game da matsalan Zamfara din nan yana da kyau gwamnati ta tsaya ta duba ta nuna Allah. Dan gaskiya wayannan mutane bayi ne na Allah kuma shi ma shugaban kasa ya san hakki ne a kansa yana da kyau ya tsaya ya duba. In ma ba zai yi ba yana da kyau a tsaya idan ma matsala ne na gwamna a tsaya a cire gwamnan mana ba wai wani abu ba ne bare.
To Alhaji mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya jihar Oyo. Wani ne aka layi daga Oyo?
Alhaji Rabi Abdullahi Dandume daga jihar Oyo Najeriya.
To Alhaji Rabi muna sauraron ka.
Wato ni abin da nake ba da shawara a yau a wannan irin fitina da Allah ya kawo mana a ƙasarmu Najeriya musamman a yankinmu mu na arewa. Wato ina roƙo ga jama'ar Najeriya gaba ɗaya musulmi da kirista a tashi da addu'a da mai jaya ma mutanen nan domin mutanen nan suna da mutane a cikinmu wanda in an tura jami'an tsaron ma kafin jami'an tsaro su kai wurin to sun ba su labari to addu'a duka tana maganin munafuci ko min munafuncin shi idan aka yi alƙalu aka dinga yi ana sadakoki da su masu yin da masu raɗa masu da masu goyon bayansu duka Allah ya mana maganin su domin wannan abu ya ɓaci fiye da yadda duk ake tsammani. Nagode.
To mazallah mun gode Alhaji Rabi da wannan ra'ayi naka bari mu je Nasarawa. Wane ne aka layi daga Nasarawa?
To mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari kuma sakatare na kungiyar Mirri Nasara. To a gaskiya alhamdulillah yau ne take muna cikin murna nan cikin garin lafiyan bari-bari sakamakon samun sabon sarki da muka yi wato Sidi Bage Allah ya taya shi riko kuma Allah ya ja kwana kuma muna fatan Allah ya sa yayi abubuwan da shi mun riga Isa yayi a cikin garin lafiya da jihar Nasarawa ko kuma yayi fiye da yanda shi yayi Allah ya taya riko muna taya shi murna ne magana Bashir Tela ne daga garin lafiya
to Bashir Tela mun gode kwarai da sukan mun wannan muna taya shi murna da fatan Allah ya bashi riko ya sa yayi abin da ya kamata to daga Nasarawa bar mu ji Bauchi wani ne aka lai daga Bauchi
Sarfilu Salisu daga Danne Brady ne daga jama'ar jihar Bauchi.
To Mallam Salisu me ke tafar kai a yau?
Yawwa to da farko zan yi fata alkhairi da wannan gidan radio yadda yake ba da dama yake ba da namu ra'ayi zan yi kira ga hukuma ne abin da ya shafi Najeriya dangane da abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara. Abubuwan ya yi nisan da ya yi nisa sosai muna fatan hukuma ta ɗauki mataki yadda za su magance wannan abubuwa da ake kashe al'umma a cikin jihar nan ta Zamfara. Fatan mu dai duka a zanna lafiya Najeriya baki daya daga Salisu daga Danne Brady jama'ar da gode.
Mallam Salisu mun gode kwarai da gaske. To bari mu je jihar Niger. Wani ne akan layi ga Niger?
Ana so a irin wannan tsaro din su
da Allah sai an sauke ka. Wani ne daga Niger kuna? Ya sunan malamin?
Sani ne Sani Dan Juma daga Nara ci local gamu.
Sani Dan Juma ina sauraron ka.
Eh abun da nake cewa ba akan harkar tsaro saboda duk lokacin da aka tura jami'an tsaro sai a buga musu waya zo su lade cikin jami'an tsaro to abun da ya kamata a yi duk lokacin da za a tura jami'an tsaro to ya kamata a dauke service din dake wurin ga fa daya a dauke lambun waya babu wanda zai buga waya sai su jami'an tsaro a ba su radio da za su ka amfani da shi a tsakanin su a tsawon watannin da ya kamata insha Allah Rabbi za ci nasara amma muddin aka bar waya suna buga mu dinon su duk inda jami'an tsaro suka bi dan sa irin suna kallo
sai su dingi bugawa to Mallam San Juma mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar da fatan za ka kuma yi amfani da ita mun gode da wanda suka samu damar kira da daga waya kuma ka kashin daga waya mu a yau sai kuma ran litinin idan Allah ya kai mu za mu bude dama mu ba ku mun ku kira ku ƙara bayyana mana ra'ayoyinku mun gode kuma da lahayi yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 4 saura minti 3 yanzu kuma sai
wasanni a takaice
kulakulakin kasar jamhuriyar Kamaru guda 18 ne suke fafatawa a gasar La Liga na Eliwat a kasar ta jamhuriyar Kamaru club din Apejas ita ce ta takarwar gani a wannan shekarar an da ta kare kan farkon allon da maki 18 sai kuma club din da ta saba zamtowa ta farko a kowace shekara kutar sport ta Birnin Garwa ita ce ta zamto ta biyu da maki 15 ta uku kuma ita ce club din Dragon ta Birnin Yaounde da maki 15 ita ma a gasar La Liga ajin ba kuma club din Fuji ita ce ta zamo ta farko da maki 18 sai ta biyu ita ce club din Star Renard da maki 17 wacce zamto ta uku ita ce club din UMS ta Birnin da maki 16 sai dai kuma club din Enemy Tsibirai ta kasar jamhuriyar Kamaru bayan ta lallasa kasar Comoria da ci uku da nema a yayin da suke neman halattar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar na nahiyar Afrika a kasar Masar a wannan shekarar dai Enemy Tsibirai ta samu gurbi na 54 ne a duniya bayan rahoton da kungiyar kwallon kafa ta duniya ta fitar FIFA anda kuma ta zamto a nahiyar Afrika ta 7 sai kuma kasar Senegal ita ce wanda ta samu zamtowa ta 23 a jerin gwanon kasashen da suke fice wajen taka leda a duniya baki daya Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to madalla a gaida Muhammad Awal Garba to sai amana afa ba za mu samu damar kawo muku takaitaccen labaran duniya ba to da wannan kuma za mu sallama da ku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin kada manta za a iya sake ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu a madadin Julie Lazgashin wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau dama Amina Bahara Auna da Ali Mustafa Sokoto da suka taimaka a kawo muku labarin gare ku ni Sarfil Hashin Guban da ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum